Duk da cewa banda farashin raguna sun sauka sosai idan aka kwatanta su da bara, masu sayar da raguna na fama ne da rashin kasuwa, wanda suka danganta da rashin kuɗaɗe a hannun jama'a. Ahmad Aliyu, wani mai sana'ar dabbobi ne a Jalin Gwafa da jihar Taraba, ya ko bayyana cewa akwai sauƙin dabbobi idan aka kwatanta da yadda kasuwa ke gudana, inda ma ya ce fa akwai raguna masu sauƙi da mutum zai iya siya gwargwadon wadatarsa.
Ni dai ina harka na dabbobi, ina siya ina sayarwa. Dabbobi dai kasan duk shekara idan Allah kamu irin wannan lokaci yanayin dabbobi ana samu suna dan haurawa, amma bana dai akwai sauƙi ba kaman shekaru da suka wuce. Ne to farashin dabba kasan yana nan hawa-hawa ne, yanayin girman dabba yanayin kuɗinsa. Ne to mai ƙaramin kuɗi ba wanda ba kama, akwai na 20,000 ana samun 30, yana kai kuma kaman babba 150 zuwa 120.
Shi ma dai wannan dillalin dabbobi ya ko dangata tsadar da ake samu a yanzu ne da ƴan baranda da kuma tashin hankulan da aka yi fama da shi, da cewa su ne ma ke ja tashin goron zaben.
A gaskiya yanzu kan sun fi tsada akan na baya. Kwanakin baya akwai dabbobin suna fitowa, muna samun rahusa a shinikin sosai, muna samun sauki, amma yanzu ba dabbobin sosai a gauyuka. Masu dabbobin ne da masu saye ne suke yawa, sannan kuma banan din babu dabbobi. Gaskiya gaskiya babu kaman bara, amma ai rikici da ake a gabar nan, da mu a nan tara Jalingo yawanci muna samun dabbobi ta gabar. Yanzu babu ta gabar din, duk kasuwanni sun mutu, nan ne kawai muke kale dabbobi.
To sai dai kuma Malam Muhammad Tukur, wani magidanci ne ma da ya zo sayar da gullaya, ya ce duk da mahalin da ake ciki shi kan fata barkalla.
Alhamdulillah, na tare da dabbobi yayin tambayan da na yi dai akwai dan sauƙin farashi fiye da bara, domin dabbobin sun dan sauƙa. Tun da za ka ga wani a bara zai kai 200, yanzu ba ya wuce 150, ba ka ga da sauƙi za a ce. Sai dai kawai matsalan kuɗi ne babu a hannun jama'a. Kamar ni dai yanzu ina neman kamar na 60 haka zuwa 70.
Malam Ahmad Gasol, wani magidanci mai yaya bi da ke shirin hidimar sallah, ya ko bayyana cewa lalle ko akwai tsananin rashin wadatar kuɗaɗe a hannun jama'a, ga kuma rashin biyan albashi, da mako duk da haka za su kokata domin samun lada.
Ko da suke kaman ni na samu nawa a cikin sauki, wadda na dan samu kaman na 35,000 wadda na saye ta yanzu haka, na wadda na saya yanzu haka, to amma wasu suna ƙorafi ne saboda babu kuɗi, kuma wata yayi nisa, kuma ba su tsammanin cewa za a samu albashi a wannan wata din. Don
hali yanzu dai ma'aikata na kuka da rashin biyan albashi, ta yadda suke gwagwarmayan ganin sun hidimar sallah koda bashi ne, in sun samu albashi su biya. Yayin da a ɓangare guda ake iya ganin cincirindon jama'a a bankuna suna ƙoƙarin cire kuɗaɗen ajiyarsu domin gudanar shirye-shiryen sallar.
A kowa da kowa da gani a bakin bankin nan, daga mai tsaki sai mai kokari ya cire abin da ya sawwaka a ciki domin ya je samu ya sai ragon sallah, ganin cewa abun an shirye-shiryen ya gabato, kuma ƙasa ta dau harami babu yanda al'amarin yake. Kuɗi yayi wahala, ma'aikata ma wasu sai tsaki suke dangane da wasu sun samu albashin su, wasu kuma ba su samu ba.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.